by myself. So baby, will you talk me through it?
mistakes to make with you. Da 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 God, you shine so bright. I fly to your flame, and in all I do, I turn to you, flying in your flame.